أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وبركة مدها دواء وانا يوم الشمع البركة ودمك سابق قبات الدرس تاريخ صحابة من زمان الله صلى الله عليه وسلم وأتوا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم وانا شيني زمان منا هدو وانا سلسلة من البركة كما يو منا رانر ترق وطر رجب شكرات دبود قريب هدو da 40 da uku bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam. Wasu zuri ne da 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2022 miladiya. A darasi na farko da na biyu da na uku duka mun ji tarihin sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Yanzu kuma insha Allah za mu shiga cikin tarihin khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rashidun al-mahdiyun. Khalifa na biyu shine sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Shine sayyidina Umar radiyallahu anhu yana da wato shi ma ba quraishi ne shi radiyallahu anhu, sannan kuma yana daga bangaren Banu Adiyyin ne. Yadda sunan shi kuwa yake shine Umaru dan Khattabi dan Nufailu dan Abdul Uzza dan Riyahin dan Abdullahi dan Quradin dan Rizahin dan Adiyu dan Ka'abu dan Luayyu dan Galibu al-Adawi al-Qurashi. Wato nasabar shi ta hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga kan kakansu mai suna Ka'abu dan Luayyu. Mahaifiyar sayyidina Umar radiyallahu anhu sunanta Khantamatu bintu Hisham, Khantamatu yar Hishamu, shi kuma Hishamu dan Mugira. Wato a takaice dai mahaifiyar shi yar uwar Abu Jahal ce. Yana daga cikin abubuwa na darajoji da Allah yake banci sayyidina Umar radiyallahu anhu. Yana daga siffofinsa ana ce mishi Al-Faruq, wato mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Kuma babban sadauki ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana masa kirari da mulhimul umma, wato wanda Allah yake mishi ilhama daga cikin al'umma. Sannan ana masa kirari da ashaddul ummati fi dinillahi, wato wanda ya fi dukkan al'umma tsananin riko da addinin Allah. Shine sayyidina Umar dan Khattabi wanda musulunci yayi kuka a ranar rasuwar shi. Shine sayyidina Umar dan Khattabi wanda hata arjanu sai da aka jiwo muryoyinsu a ranar rasuwar shi suna kuka suna yin ta'aziyyar shi. Malamai suka ce idan sayyidina Abubakar uba ne ga musulunci, to sayyidina Umar radiyallahu anhu shi kuma uwa ne. Sayyidina Umar radiyallahu anhu shine wanda dukkan wani abu na wargi da wasa to baya tare da shi. Mutum ne shi mai tsananin gudun duniya, mutum ne shi ma'abocin haiba da kwarjini, ba wai mataye ba har mazaje tsoron shi suke. Shine wanda Allah madaukakin sarki yakan yarda da yardarsa, Allah kuma yakan fushi da fushin sayyidina Umaru. Shine wanda shedan ma gudu yake daga gare shi, baya so su haɗu. Idan sayyidina Umaru ya bi hanya, to shedan baya yarda ya bi wannan hanyar, matuƙar ya san cewa sayyidina Umaru yana kan hanyar. Shine wanda ake masa kirari da katangar musulunci mai ƙarfi. Shine wanda ta ƙarƙashin halifancinsa ya tumɓuke daular
yata muke daular majusanci ta Farisa wata tafi shekara 1000 da kafuwa, amma zamanin halifancin sayyidina Umar ɗan Khattabi shi ya tumɓuke ta. Shi ne kuma wanda ya girgiza daular Rumawa mai suna Roman Empire. Shi ne wanda aka samu mafiya girman buɗe-buɗe a zamanin shi, domin a zamanin halifancin sayyidina Umar radiyallahu anhu a sannan ne musulunci ya faɗaɗa, sai da ya zama musulunci ya mamaye nahiyar Asiya, ya shiga har nahiyar Turai, nan yankin Afirka ko gaba ɗaya yankin Afirka ɗin nan, musamman ɓangaren ƙasashen Larabawa, wannan wato ina nufin irin su Masar, irin su Libya, har nan sai da musulunci ya zo a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu. Shi ne wanda idan ya yi magana sai Ubangiji ya saukar da aya da irin maganar da sayyidina Umaru ya ba da shawara a kai. Shi ne wanda Allah ya sanya gaskiya a cikin zuciyar shi da harshen shi. Shi ne wanda Allah ya sanya nutsuwa a kan harshen shi. Shi ne wanda ya gajiyar da dukkan halifafin da za su zo a bayan shi. Shi ne wanda da shi ne Allah ya kiyaye wannan addinin daga dukkan fitintunu. Tuna ba ta fara abkuwa ba sai bayan rasuwar sayyidina Umaru radiyallahu anhu. Shi ne farkon wanda aka fara wa laƙabi da Amirul Muminin, wato sarkin muminai. Shi ne Miftahul Islam, mabuɗin musulunci, wanda tun daga ran da ya shiga addinin musulunci, addini yake ta daɗuwa, yake ta daɗuwa, yake ta daɗuwa. Daga ran da kuma aka ce ya rasu, daga sannan kuma kwarjinan addinin da haibar addinin da haɗin kai da komai sai ya zama yana raguwa, yana raguwa, yana raguwa, har sai ya zamto a ƙarshen duniya kawai musulunci sai dai sunan shi. Sayyidina Umaru radiyallahu anhu an haife shi ne shekara 13 bayan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma an haife shi ne a cikin garin Makka, an yi masa alkunya kuma da Abu Hafs. Sayyidina Umaru radiyallahu anhu shi ne mutum na 39 ko na 40 wajen shigowa addinin musulunci. Tarihin musuluntarsa kuwa wata rana ne da yana daga cikin waɗanda suke da tsananin riƙo da wancan addinin na kafirci, kuma yana daga cikin waɗanda suka fi tsanantawa ga duk wanda ya musulunta a je a yi ta dukan shi, a yi ta dukan shi, ana so sai ya bar addinin musulunci. To abin wata rana sai ya ishe shi, ya ga musulunci dai sai ƙaruwa yake, don haka rannan kawai sai ya zaro takobi, ya zaro takobi ya fito. Yana tafiya, dama shi ga shi ƙarfa ne, dogo ne mai jiki, ya taho yana tafiya tinkis-tinkis, ya suka haɗu da wani sahabi. To shi bai san wannan sahabin ya riga ya musulunta ba, sai sahabin yake tambaye shi, ina za ka tafi ya kai Umaru? Ya ce ai zan je ne yau, zan je kawai in kashe, zan je ne kawai waje, je ne ya kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai je shahadantar da shi, in yi so duk abin da zai faru ma ya faru, tunda wannan sabon addinin ya raba zumunci, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Shikenan shi wannan sahabin sai ya ce masa, to kai yanzu za ka tafi yaƙi can waje, alhali kuma ga yaƙi ya ci kare gida, ka san an ka taɓa shi Banu Hashim dai ba za su ƙyale ka ba. To sai ya ce, a to me kake nufi da cewa yaƙi ya ci ni har gida? Ya ce, to ai da ɗan baffanka Sa'idu ɗan Zaidu da kuma ‘yar uwarka Fatimatu bintul Khattab gaba ɗaya sun musulunta. Sai ya ce haka ne? Ya ce ƙwarai ko wallahi haka ne. Sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya fasa tafiya wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya dawo ya tafi gidan da ƙanwarshi take aure. Dama ƙanwarshi tana auren ɗan baffansa mai suna Sa'idu bin Zaidin radiyallahu anhu. To kafin wannan Sayyidina Umar radiyallahu anhu kasancewar yadda yake a cikin garin Makka, yana daga cikin masu faɗa aji, kuma yana daga cikin manyan gwaraza wanda ake ji da su. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai sai ya ɗaga hannu ya yi addu’a, ya ce ya Allah ka ƙarfafa addinin musulunci da ɗayan umarai guda biyu, ko dai Amr bin Hisham Abu Jahl ko kuma Umar bin Al-Khattab, Allah ka ƙarfafa musulunci da ɗayan cikinsu. To Allah da ikonsa ashe addu’ar za ta faɗa kan shi sayyidina Umaru. To da ya fito ɗin, da ya tafi wajen ƙanwata shi, gidan ƙanwata shi, yana zuwa sai tarar sayyidina Mus'abu dan Umair al-Abdari ya zo yana karanta musu alqur'ani yana koya musu sayyidina Mus'abu bin Umair yana jin muryar sayyidina Umaru ko sai samu je buya dama yana karanta da su sura alqur'ani ne daha ko sai boye takaddus sayyidina Umaru yana shigowa sai tambayi kanwata shi wai da gaske ne kun bi wannan sabon addini sirci AMB kawai shikenan yana cira hannu sai ya marita da ya marita sai tace an shiga addinin duk abin da kai za ka kai man musulunta daga ni har mijina duk abin da za ka kai to shi kuma san da ya marita ne marin yayi tsanani sosai har sai da ya zamanto kumatunta ya fashe jini yana zuba to wannan din ne sai ya sa zuciyar shi ta dan sanyi saboda mutum ne shi mai tausayi sai ya ce sanda na shigo na ji kamar kuna yin karatu ba na abin da kuke karantawa in gani sai ta ce mishi a'a ba zan baka ba ai kai na jita ne sai ya ce ni din ta ce kwarai ko kai na jita ne tunda kai baka musulunta ba sai ya ce to shikenan yanzu ya zan yi me zan yi yanzu ku ba ni wannan takardar sai ta ce sai dai ka je kai wanka shikenan sai je shiga ban daki yayi wanka da ya fito daga wankan yayi tsarki kenan sai ta bashi takarda ya fara karantawa bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى صدق الله العظيم يا فار كرنتاوا أي ينا كرنتاوا تين ينا أي تين سان وجي زونا ينا كرنتاوا يتي كاي wannan maganar ba zai yi dan adam ya tsara ta ba din yadda aka yi wannan magana daga wajen Allah ta ce je ku gaya min ina annabi muhammadin yake je musulunta to Mus'ab bin Umair yana koyi kawai sai ya fito sai ce alhamdulillah mun gode wa Allah lalle Allah ya amshi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rannan muna zaune naje yana addu'a yana cewa ya Allah ka karfafa addinin musulunci da ɗayan umarai guda biyu shikenan daga nan sai na Umaru kawai kai tsaye aka ce mishi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan Ibn Abi al-Arqam sai da bucan ya je yana ta wato dama akwai saboda halin da ake ciki gaba ɗaya sahabbai iya waɗanda su musulunta ɗin suna cikin wannan gidan a nan ake sallah a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya musu sabon saƙo na wahayi idan ya sauka kuma ba sa fita wajen harkoki da sauran jama'a saboda gudun cin mutunci da tsangwama ana leƙawa sai suka gano ai sai na Umaru ne idan sai ta Umar dan Khattab ne gashi nan ya taho to sannan sai na Hamza ya musulunta da kwana ɗaya kenan sai na Hamza sai ya tashi ya tsaya yace ku kyale ni shi duk da wacce ya zo ma ni na ishe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a Hamza zauna sai na Umar yana zuwa yana shikowa duk wannan karfin nashi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike hannuna sai da gaba ɗaya ba ni da karfi yana rike hannunsa sai ya ce Umaru har yanzu lokaci bai yi ba da zaka yarda cewa Allah shi kadai yake bai da abokin bauta sai ce ai nazo ne dama dan musulunta shikenan nan take sai musulunta to dama kuma kafin haka ganin irin matsawar da suke wa musulmai akan su bar addini amma ba su bari ba mutaran sai ce bar dai zai je ya dai saurari karatun Qur'anin nan sai bari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah a jikin ɗakin Ka'aba dake in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk cikin sauran sahabbai babu wanda yake zuwa har cikin ɗakin Ka'aba yayin sallah ko ya ambaci sunan Allah ko ya karanta alqur'ani babu wanda ya isa sai na Umaru sai ya shiga cikin rigar ɗakin Ka'aba ya buya rigar Ka'aba anan shiga ya buya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana karatu dab da ɗakin Ka'aba da ya ji dama abin nan wannan sura yake karantawa alhaqatu malhaqa yana karantawa can yana umurci kai da yadda ake wannan ai waka ce saboda jin yadda zubin ayoyin suke alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa kazzabat samud wa adun bil qari'ah fa ma samud fa uhliku bi tabiyah yana karewa da ta'ul haka yana karewa da ha'u sakat duka ayoyin yawanci ji haka sai yace kai duk wannan ai waka ce kawai nan take sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin karatun ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun yace a kaji kamar ya ji abin da na faɗa a zuciyata
Allah
yace kai yadda aka yi wannan bokanci ne inda dai har yana jin abin da ake faɗa a zuciya kawai sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karanta ayar da ke gaba da wannan wala bi qawli kahin qalilan ma tazakkaru to tun daga nan sai ya ji gaba ɗaya zuciyar shi ta yi laushi ita wannan aya ta biyu fatar da shi ne wala bi qawli kahin ai alqur'ani ba zancen wani boka ba ne to daga nan sai ya ji zuciyar shi gaba ɗaya ta yi laushi to shi ne daga baya kuma washi gari shi ne ya ɗauki wannan takwabin yake neman ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake a yi ta ta ƙare to tun daga nan da ya musulunta sai na Umar radiyallahu anhu sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi alasna alal haqi in mutna aw hayyina yace ya rasulullahi shin ba mu ne akan gaskiya ba ko mu mutu ko mu rayu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace bala wallazi nafsi bi yadihi innakum alal haqq in mittum wa in hayitum yace ya rasul yace wallahi ina rantsuwa da Allah wanda numfashi nake karkashin ikon sa ku ne akan gaskiya ko ku mutu ko ku rayu sai na Umar sai yace to ya rasulullahi to dan me muke kuya in za mu yi addini ina rantsuwa da ubangijin da ya aika ka da gaskiya a yau din nan sai ka fito ya rasulullahi sai na Umar yace a wannan ranar sai muka fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi sahu guda biyu Hamza yana sahun farko ni kuma ina sahu na biyu kafiran gari suka ji kawai ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah an yi sahu biyu a tafiya an haɗe murya ana yi wasu gaba ɗaya zukatan suka girgiza kafiri in ya ji wannan kalmar sai ya zaro takobi ya yi kansu idan ya ga sai na Hamza ne a sahun sai ya koma da baya idan kuma ta baya ya taho ya ga sai na Umaru ne a sahun nan ma sai kwarjini ya kama shi sai ya koma da baya ana kalmar shahada ranar farko kenan da ɗakin Ka'aba ta ji kalmar shahada tun bayan zamanin annabi Ibrahim alaihissalam daga lokacin ne yaji sai Quraishawa suka ga kallo na su kalle ni kuma su kalli Hamza daga nan ne sai tsoro da kuma baƙin ciki mai girma ya kama zukatansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar ya sanya min suna Al-Faruq mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wannan hadisin Abu Nu'aym ne ya rawaito shi a cikin Filatul Awliya juz'i na 1 shafi na 40 kuma isnadin sa madajan isnadin dukkanin su amintattu ne sai na Umar radiyallahu anhu kamar yadda na faɗa a baya mutum ne shi balarabi mai farar fata fatar shi tana da haske sosai sai dai kuma tana da jaja kuma yana da kyawun kumatu yana da kyakkyawan kumatu da hanci da kuma kyawawan idanu yana da kakkawarin sawu sawun shi yana da kauri haka nan tafukan hannayensa suna da kauri sannan kuma mai murɗaɗɗen jiki ne wato yana da nama sosai a jikin shi irin masu murɗaɗɗen jikin ne da alamar ƙarfi ne da ka kalle shi kuma shi dogo ne mai faffaɗan ƙirji yana da kwarjini sosai a idon mutane sahabbai suka ce idan ya taho kai ka ce mahayi ne akan doki idan sai na Umaru yana bin ka ba kai ka ce mahayi ne akan doki shi za ka yi gaba ɗaya ya rufe ka saboda kwarjinin shi ya ga nan shi mai tsananin ƙarfi ne ba gajiyayye ba ba kuma rarrauna ba sannan yana da gashin baki mai tsawo ya kasance tun kafin hijira mutum ne shi mai kiwon dabbobi wato kamar tumaki haka da awaki sannan kuma ɗan kasuwa ne shi ma daga nan sai magana akan matansa da kuma 'ya'yansa sayyidina Umar radiyallahu anhu a rayuwarsa ya aure mataye bakwai ne. Akwai matayen da ya aura tun kafin hijira, yana tare da su, shi ya musulunta amma su ba su musulunta ba. To bayan an yi sulhun Hudaybiya tunda ba su musulunta ba, wajen shekara 6 kuke nan yana Madina amma matan ba su musulunta ba, to sai suke suka koma can Makka. Sannan ya sake auren wasu a nan a Madina. Matarsa ta farko ita ce Zainabu bintu Maz'un, ‘yar uwar babban sahabin nan Usmanu ɗan Maz'un radiyallahu anhu. Ita ta haifa mishi Abdullahi ɗan Umar da kuma Abdurrahman al-Akbar. Yana da Abdurrahman ɗin guda uku ne, akwai Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Awsat da kuma Abdurrahman al-Asghar. To ita Zainab bintu Maz'un ita ta haifa mishi Abdullahi ɗan Umar da Abdurrahman ɗan Umar da kuma Nana Hafsatu uwar Mu'mini. To ita ce wacce tana daga cikin, ita tana daga cikin waɗanda sayyidina Umaru ya sake su bayan sulhun Hudaybiya. Sannan daga cikin matansa akwai wata mai suna Mulaikatu bintu Jarwal, ita ce wacce ta haifa mishi Ubaidullahi bin Umar radiyallahu anhu, wanda ake mishi inkiya da Abu Shahamata. Akwai wata kuma da ake kiranta Uraibatu bintu Abi Umayyatal Makhzumi, ‘yar uwar Ummu Salama ce, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ɗin ‘yar uwarta ce. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sake ta ba tare da ta haihu ba, wasu taɓa haihuwa tare da shi ba. Bayan wannan akwai ɗaya matar tasa mai suna Ummu Hakim bintul Haris bin Hisham, sai ta haifa mishi ‘yarsa mai suna Fadimatu. Bayan nan akwai wata matar shi mai suna Jamilatu bintu Asim bin Sabit, ita wannan mutuniyar Madina ce, Jamilatu. To ainihin sunanta da Asiyatu ne, amma Asiyatu mai ainun da alifi da swadun da ya'un da ta'u, wato kamar mai sabo kenan, mai yawan sabo fasar suna. Yana Umar radiyallahu anhu wata rana sai ya ji sunan yana yawan bata mishi rai, baya son sunan. Sai ya ce mata ya kamata ta canza sunan nan naki. Sai ta ce to ta yadda za ta canza, wannan suna za ta sa wa kanta? Sai ya ce ki sa wa kanki Jamila. Ya ce a ita dai bar dai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce to ki je ki. Tana zuwa sai ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullahi, ina son zan canza sunana. Ya ce to daga yau sunan ki Jamila. Sai ya faɗi irin abin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya faɗa. Karama dai, mu'jiza ai ta annabawa ce. To mahaifinta sayyidina Asim ɗan Sabitu wani ƙwararren maharbi ne, yana daga cikin waɗanda ke dukan wuyar kafiri a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga cikin matan sayyidina Umaru akwai Atikatu bintu Zaid, Atikatu bintu Zaid bin Amr bin Nufail, ita ta haifa mishi Iyab. Wannan Atikatu ɗinnan ‘yar uwar sayyidina Sa’id bin Zaid ne, wato ‘yar babban shi ne shi sayyidina Umaru, ‘yar babban shi ce. Malamai suna cewa, sahabbai radhiyallahu anhum alaihim suna cewa duk wanda ke neman shahada, duk wanda yake so ya yi shahada to ya auri Atikatu bintu Zaid. Atikatu bintu Zaid duk mazaje huɗu ta aura ko biyar, amma dukkaninsu kowanne shahada ya yi. Daga cikin matan sayyidina Umar akwai ita wannan Atikatu radhiyallahu anha, kamar yadda na faɗa ‘yar babban shi sayyidina Umaru ne radhiyallahu anhu, kuma tana daga cikin al-muhajirat ila al-Madina, wato matan da suka yi hijira zuwa garin Madina, kuma mace ce ita mai tsananin kyawu mai haske sosai. Mijinta na farko shi ne sayyidina Abdullahi ɗan sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu. Da sai ya kasance saboda tsananin san da yake mata har ya daina fita jihadi, sai ya shirya zai fita zuwa wajen jihadi, sai ta fara rera mishi waka, sai ya fasa ya ajiye makaman. To wata rana shi ne sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu ya umarci shi, ce lallai sai ya sake ta, shi ne shi ma sai yake rera waka ta bigi. Sai da mahaifin shi sayyidina Abubakar ya matsa sosai, sannan ya sake ta. Bayan ya suke da kuma sai zuciyar shi ta zama ta tafi tare da ita, wata ranar sai Abubakar radiyallahu anhu sai ya ji shi yana kuka yana waka ta bigi yana biginta dan haka kawai sai tausayin shi ya kama shi sai ya ce to shikenan ka dawo da ita shine ya dawo da ita to a yakin Taif shi sai na Abdullahi dan sai na Abubakar anan ne aka harbe shi da kibiya wanda daga ƙarshe ya yi jinya kuma ya rasu a nan garin Madina to bayan ya rasu ta yi mishi waka da yake gunar waka ce ta yi mishi waka don ta'aziyye shi wato marsiya kenan to bayan nan sai wan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya aure ta mai suna Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu bayan ya aure ta shi ma sai ya yi shahada a yakin Yamama wanda aka yi a zamanin sayyidina Abubakar daga nan sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya aure ta shine mijinta na uku bayan ya aure ta yayi walima gare ta sannan kuma ya kira jama'a a cikin walimar hadda sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya je yace ya amiral mu'minin kyale ni in je in yi magana da atikatu shikenan sai ya je gefen kofa aka sai ya magana da ita cewa ina baitin da kika rerawa mijinki Abdullahi dan sayyidina Abubakar da yake ce kaza da kaza ta ja ga sai ta fashe da kuka sayyidina Umar radiyallahu anhu sai yake ce mishi me yasa ku kai haka ya kai Abul Hasan ai ka san duka mata haka suke yayin da suke son mutum za su iya faɗar komai daga baya kuma wannan ba zai hana su auri wani daban bayan shi ba sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ma aka shahadantar da shi tana daga cikin waɗanda suka yi mishi takaba shine mijinta na uku daga shi sai sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam ya aure ta shi ma dai aka shahadantar da shi ta yi mishi takaba shi ma dai ta yi mishi waka ta yi mishi marsiya haka daga nan sai sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya nemi aurenta a sannan shi ne Khadija ta ce ya amiral mu'minin kai ne saura daga cikin shugabannin musulmai ina tsoro kar ka aure ni kai ma ka je kai shahada ka mutu sayyidina Ali radiyallahu anhu sai bai aure ta ba da aka zance mace ce ita mai himma musamman wajen halartar sallah ba ta halarci wajen halartar sallah a jami'i wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce mata sallar asuba nan da kike fita a jami'i ba na so sai ce ai ko ba za ka hana ni ba domin tun kafin a daura auren nan na gaya maka zan rika fita sallar asuba a jami'i ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya hana ya ce kada ku hana bayin Allah mata halartar masallatan Allah ce to shikenan sai na Umar radiyallahu anhu sai ya kyale ta tana fita din rannan ya riga ta fita kawai sai ya samu wani lungu ya buya ta zo za ta wuce ya shaida ta kawai sai ya je da dimita ya je rungumo ta yana dimita tana kasuke ne ba ta san shi ba ne saboda ta riga ta sunkume jikin da ta rufe fuskarta ba ta san waye ba da ƙyar ta kwashi kanta ta koma gida sai na Umar daga nan sai ya wuce masallaci ya je sallah bayan an yi sallar asuba gari ya waye ya dawowa gida sai ya sami ta tana cika tana batsewa yace ya aka yi ne atikatu sai ta ce tab haka zamani dama ya lalace ce ai kuna daina fita sallar nan yace me ya faru yace ai yau da wani kato ya rike ni sai da ƙyar na kwaci kaina ana daina fita sallar nan ta asuba yanzu to ai dama na gaya miki na so ki daina fita kiki shi ne daga sannan sai da daina fita to ita ta haifa sayyidina Umar radiyallahu anhu ɗansa mai suna Iyab bayan nan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya auri jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴar sayyidina Ali da nana Fatima alaihi assalam ita ce Ummu Kulsum bintu Ali ridwanullahi alaihi ita ce kamar ƴar autar nana Fatima radiyallahu anhu kuma ta haifa wa sayyidina Umar radiyallahu anhu ƴaƴa biyu namiji da mace namijin sunan shi Zaidu macen kuma sunanta Ruqayya sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda tsananin girmamawa a ran da ya aure ta ai shigowa yayi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zazzaune yace ba za ku yi min murna ba ku tashi ku yi min murna na auri jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zama surukin annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi min murna in saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ranar alkiyama ta yi kowace nasaba da kowane dangane a wannan ranar ba zai amfani ba sai dai abin da ya kasance na daga nasaba ta da dangane na inda to yau gashi na auri jikar annabi sallallahu alaihi wasallam irna na Fatima ku yi min murna shine sahabbai al-muhajirun da al-ansar suka daga zuwa suna yin hannu da shi su ne mishi murna ya kasance baya kiran sunan ta ce mata yake ibnatul akrami ibnatul akrami ya yar masu girma yar manyan mutane haka yake kiranta yana matukar girma mata to bayan nan sai na Umar radiyallahu anhu yana da sadaka akwai wata da ake kiranta luhubatu ko kuma luhuyatu wata mata ce daga mutanen Yemen ummu walada ce tashi wato baiwa ce sai ya sadaka da ita ita ta haifa mishi dan shi mai suna Abdurrahman al-Asgar ya da wata mata mai suna Fukaiha ita ma ummu walada ce ita ta haifa mishi yarsa mai suna Zainab bintu Umar ƴaƴan shi dai gaba daya guda 12 ne tara maza uku mata mazan su ne Zaidul Akbar da Zaidul Asgar da Asim kakan Umar dan Abdul Aziz kenan shi Asim da kuma Abdullahi dan Umar shine mafi shahara daga cikin su sai Abdurrahman al-Akbar da Abdurrahman al-Awsat da kuma Abdurrahman al-Asgar sai Ubaidullahi bin Umar sai Iyab sai nana Hafsatu uwar Muminai radiyallahu anha ita tafi dukkanin su baki daya da ita ce wacce ta haifi manzo ita ce wacce ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai Ruqayyah sai Zainab uku ne matan Hafsa Ruqayyah Zainab radiyallahu anhu matan sa dai gaba ɗaya waɗanda ya aura a rayuwarsa da zamanin jahiliya da zamanin musulunci da waɗanda ya saka da kuma waɗanda suka yi mishi takaba gaba ɗaya dai matan shi bakwai ne a duniya haka nan idan mun lura za mu ga gaba ɗaya ƴaƴansa yana yin ƙoƙari wajen sanya sunayen ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi ƙoƙari ya jona da nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar auren jikarsa mai suna Ummu Kulsum ƴar sayyidina Ali radiyallahu anhu sannan ya yi ƙoƙarin jonawa da nasabar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ta hanyar auren ƴar gidan sayyidina Abubakar mai suna Ummu Kulsum ƴar sayyidina Abubakar to yayi zai aure ta sai ta ce a'a ita ba ta aure shi ba saboda ta lura yana da tsanani a yanayin rayuwarsa baya son rayuwa ta jin daɗi to sannan ɗin ita kuma tana yarinya shi kuma sannan ma yana da tijo kuma ta ga mutum ne shi mai tsananin gudun duniya baya son rayuwa ta jin daɗi sai ta ce a'a ita tana son shi kuma tana gina mashi amma dai ita ba za ta aure shi ba yana da manaƙib wato darajoji da yawa waɗanda ba za su ƙirgu ba radiyallahu anhu yana daga ciki cewa shi ne mafifita a cikin dukkan mazaje bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya gabata a cikin hadisin sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu da ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wane ne yafi soyuwa a gare ka a cikin dukkan mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Aisha yace sai nace ya rasulullahi a cikin mazaje fa yace mahaifinta nace sannan sai wa yace sannan sai Umar dan Khattabi daga nan kuma sai ya ambaci sunayen mazaje da dama ya daga cikin falalolin shi sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yabo gare shi cikin rubban addininsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ina bacci sai na yi mafarki wato naga mutane kowa da riga a jikinsu wani rigar shi iya wuya wani rigar shi ta zama kirji wani iya cibiya wani kuma rigar shi har ƙasa yace sai naga Umar dan Khattabi shi kuma gashi nan rigar shi har ƙasa yana janta ƙasa ma sahabai suka ce to ya rasulullahi da me ka fassara wannan mafarkin yace ai addinin mutane aka nuna mu yanayin rukun addinin su kaga wanda rigar shi ya cibiya kaga rukun addinin nashi ne kamar kadan kenan wanda rigar shi kuma ta zanto hatta kai har ƙasa kaga rukun addinin nasa ya cika shi kuma sayyidina Umaru har tana jan ƙasa to kaga ya kai ya kawo kenan a cikin addini kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabo ga sayyidina Umaru cikin ƙarfin imanin shi a cikin wani hadisi wanda sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu ya karbo yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata rana wani mai kiwon awaki yana cikin kiwo sai kura ta kama mar guda daya sai yaje karbe daga bakin kurar sai kurar ta juya ta mishi magana ta ce ya zaka yi da su a ranar zakoki ranar da babu wani mai kiwon wayannan tumakin sai mu masu fika mu za mu kiwon su yace haka nan wata rana wani mutum yana kora saniya ya dauko kaya a kanta sai saniyar ta waiga ta yi magana gare shi ta ce ba dan wannan aka halice ni ba an halice ni ne domin noma mutane suna jin wannan sai suka ce subhanallah saboda mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni na yi imani da wannan haka nan Abubakar da Umaru duka sun yi imani da wannan a wata ruwaya aka ce a sannan ma Abubakar da Umaru duka ba sa wajen amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun ba da gaskiya da wannan saboda ya san yadda suke wajen karfin imanin su sayyidina Umar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da ilimin sa yace wata rana ina bacci inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai naga an kawo min ƙwaryar nono yace sai na sha har sai da naga wato madarar ko kuma nonon yana fita ta gefen yatsuna ta gefen faratana ta ƙarƙashin faratana yana fita dangane sai na ba wa Umaru shi ma ya sha sai sahabbai suka tambaye suka ce ya rasulullahi menene fassarar mafarkin yace ilimi ne kawai yace ya sha sai ya mika wa Umaru shi ma ya sha abin nufi a nan wato ilimi ba kawai zallar ilimi ba a'a ainihin baiwar da Allah ya wasu na Umaru radiyallahu anhu wajen iya gudanar da al'amarin jama'a tsayar da jama'a akan littafin Allah da sunnar manzon shi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ya samu wannan damar sosai a zamanin halifancin shi fiye da sayyidina Abubakar domin shi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu duka shekara biyu ne yayi da ɗan watanni kuma mafi girman abin da ya shafe yana yi a wannan shekara biyu da rabin shine yaƙi da ƴan ridda da kuma ƙoƙarin sake haɗa kan al'umma shi kuwa sayyidina Umar radiyallahu anhu wajen shekara goma ya yi a kan kujerar halifanci da aka ya samu cikakkiyar dama kuma a zamanin shi an bubbuɗe garuruwa waɗanda da can babu musulunci a ciki an shigar da musulunci ko ina da ina har yanzu ma musamman ma ƙasar Iran wanda yanzu sun fi ko ina abin nan kaushi wajen maganar shi'a ɗin ra'ayin shi'a zagin sahabbai tsinewa sahabbai to yanzu duk wanda zai ce Allahu Akbar ko ya karanta Al-Qur'ani a wannan kasar to albarkacin sayyidina Umar yake ci domin sayyidina Umar radiyallahu anhu shine wanda ya shigar da musulunci nan din da babu musulunci wuta suke bautawa sama da dubunnan shekaru wuta suke bautawa zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu ya samu ya damƙe mutane gaba daya suna ƙarshen ikon sa ba a samu sabani a zamanin shi ba ba fara samun sabani ba sai zamanin sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu daga nan ne aka fara samun sabani to bayan an shahadantar da shi sayyidina Usman to zamanin sayyidina Ali kuwa radiyallahu anhu kaga har yaki a yi da kuma abin da ya biyo baya wanda yanzu ba muhallin warware wannan bane ya daga cikin fifikon sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa ai koyi da shi da sayyidina Abubakar a wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban san gurgurdan abin da ya rage min na zamana a cikin ku ba amma dai ku yi koyi da guda biyun nan da za su zo a bayana sai ya nuna sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru yace sannan kuma ku yi shiryu da shiryan nan ta Ammaru dan Yasir ku yi riko da alƙawarin ibn ummi abdi wato abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu hadisin kuma ingantacce ne Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad nasa juz'i na 1 shafi na 114 da kuma juz'i na 1 shafi na 420 zuwa na 421 ta wata hanyar daban Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin Hilyatul Awliya juz'i na 1 shafi na 127 haka ne Imam Al-Haythami a cikin Majmu'uz Zawa'idi ya ambaci wannan hadisin a cikin juz'i na 9 shafi na 288 kuma ya ce Imam Ahmad da Abu Ya'la da Tabarani sun ruwaito shi kuma dukkan mazajen hadisin ingantattu ne Imam Al-Hakim ya kawo shi a cikin Musdaraku juz'i na 3 shafi na 317 kuma ya inganta shi haka ne Imam Az-Zahabi ma yayi muwafaqa da shi akan haka Imam Al-Bazzar shi ma ya ruwaito wannan hadisin kuma yayi da zuwa cikin Musnad juz'i na 9 shafi na 289 kuma ya ce mazajen hadisin dai ingantattu ne haka ne ya zo a cikin sayyid ibnu hibban juz'i na 15 hadisi na ko kuma juz'i na 15 shafi na 328 haka nan hadisin ya zo a cikin al-musannaf na abubakar ibnu abi shayba juz'i na 7 shafi na 433 kuma duka waɗannan mazajen sun inganta hadisin duka waɗannan malaman yana daga cikin falalar sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi albishir da shiga aljanna cewa shi dan aljanna ne a cikin wani hadisi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda zai karbi littafin sa da hannun dama Umar dan Khattab ne zai karbi littafin sa a ranar alkiyama da hannun dama zai miƙe yi kira a filin alkiyama ya ce ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ku taho ku karanta littafina gashi nan ina da tabbacin tabbas na sami hisabi mai sauki ba za a yi mara hisabi ba kawai yana zuwa littafin shi za a miƙo mar da hannun dama shi kenan sai aljanna sai sahabbai suka tambaya to ya rasulullahi to shi ko abubakar yana ina ita abubakar shi sannan ma an tafi raka shi aljannarsa kamar irin yadda ake raka ango ɗakin amaryarsa shi sai na abubakar ko ɗaya ma a filin hisabi ba zai ba radiyallahu anhu amin ya rabbi Allah ya bamu albarka to haka nan bayan wannan hadisin da na ambata akwai hadisai da dama waɗanda a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi albishir da aljanna misali akwai hadisin da aka karbata hanyar sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama ana na'imun wata rana ina cikin bacci ra'aituni fil jannati sai na ganni a cikin aljanna a cikin mafarkin kada kuma mafarkin annabawa gaske ne kamar wahayi ne saboda su shedan baya zuwa musu yace fa zamra'atun tatawabba'u ila janibi qasr yace sai na ga wata mata tana alola a kusa da wata katanga haka ko kuma wani kastil irin dogon gidan nan haka ƙulutu sai na ce liman hadhal qasr wannan babban gidan nawa ne sai aka ce ai gidan Umaru ne yace har zan leƙa sai na tuno kishi irin na Umaru yace sai na juya da baya sai na Umaru yana gun sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada wannan labarin sai na Umaru sai ya sa kuka yace ya rasulullahi awa alaika ugaru ya rasulullah yace yanzu ya rasulullahi da kai kuma mutum zai kishi shi ma wannan hadisin ingantacce ne Imam Al-Bukhari ya kawo shi a cikin Kitabu Fada'ilis Sahaba ko kuma Kitabu Fada'ilis Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani akan darajojin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu Sahih Al-Bukhari juz'i na 7 shafi na 25 haka nan hadisin ya zo a cikin Kitabu Bada'il Khalqi babu ma za'a fi sifatil jannati haka nan hadisin da ya zo a cikin babun fin nikahi ko kuma kitabun nikahi babul ghirati Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu shi ma dai an ruwaito daga gare shi yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata gona mai katanga daga cikin irin gonakin Madina sai na tsaya a bakin kofa ina gadi sai na ji wani ya kwankwasa kofa sai na ji na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana kwankwasa kofa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bude mishi ya shigo kuma kai mishi albishir da aljanna. Ina budewa sai na ga Abubakar ne, sai na mishi albishir da aljanna. Nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka albishir cewa kai dan aljanna ne. Sai ya godiya ga Allah sannan ya shiga. Yace can sai ga wani mutum ya zo shi ma yana kwankwasa kofa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bude mishi shi ma kai mishi albishir da aljanna. Yace ina budewa sai na ga Umar dan Khattab ne. Sai na bashi labari game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ai mishi albishir da aljanna. Sai godiya ga Allah. Can na zaune kawai sai na sake ji an kwankwasa kofa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min je ka bude mishi kai mishi albishir da aljanna tare da wata musiba da za ta same shi. Ina budewa sai na ga Usmanu ne. Sai na gaya mishi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min. Sai ya godiya ga Allah da ya ji haka, sannan sai ya ce Allahul Musta'an, Allah ne abin neman taimako. Shi ma wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin Kitabu Fada'il Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi mai lamba 3290. Sannan ya gabata mun karanta hadisi a cikin darajojin Sayyidina Abubakar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar da Umaru sune shugabannin dattijan gidan aljanna. In banda annabawa da manzanni babu wani dattijan da ya kai su daraja a cikin aljanna. Sannan Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana da awwaliyat, abin da ake kira awwaliyat, wato ya zamto abin da kai ka fara yi babu wanda ya riga ka fara yi. Za mu lissafo kamar guda 20 ko 20 da wani abu daga cikin awwaliyat nasa. Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu shine farko wanda ya fara bayyanar da musulunci. Duk waɗanda suka riga shi shiga addinin musulunci boyewa suka yi. Amma shi a ran da ya musulunta ma sai ya tambaya wai waye ne babban munafiki a nan garin Makka? An-Namimi, wanda in ka gaya mishi magana sai ya ji ya yaɗa ta a gari. Waye ne? Aka ce masa ai wane ne. Sai ya ce ta. Sai ya sallama da mutum. Yana mutuwa sai ya ce wane? An ce kai An-Namimi ne. Ya ce na musulunta fa. Ce ka musulunta? Ya ce kwarai kuwa. Ya turo kofar shi. Ya rufe tabka bango. Sannan yawanci idan mutum ya musulunta akan je in yana da mahaifi a haɗa shi da mahaifinsa a ce to lallai ne fa ka san ƙoƙarin da za ka yi ka nuna ikonka a kan shi. Sai mahaifin mutum ya kama shi ya ɗaure ya ta dukan shi a hana shi abinci. Da haka wani in ajalin na kusa sai ya rasu a haka. Wani kuma ya sha wahala ya rami. Duk da haka dai ba zai bar musuluncin ba. In kuma mutum bai da mahaifi a raye to sai a je wajen kanin mahaifinsa ko kanin mahaifiyar shi ko dai wani haka a cikin danginsa. Shi ne Sayyidina Umar shi ko a ran da ya musulunta bayan ya je gun wannan An-Namimi sai kuma ya tafi wajen dan uwan mahaifin shi ya je sallama da shi ya ce wane ne? Yace baffa na musulunta fa na shiga addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yace kai musulunta? Yace to ba ni ba kai. Tabka ba ni go. Yace kwari ni ma haka nake so dawa. Haka nan ran da zai hijira sai na Umaru bai boye ba. Yawanci in zaka hijira ba sai dai a boye sai ka bari sai dare yayi can kafa ta dauke gari yayi shiru dan ka sidada ka fita ka gudu. Dan haka aka kai hijira zuwa Madina. Amma sai na Umaru sai da ya bari kafirai sun taru a ɗakin Ka'aba sannan ya zo ya ce to jama'a ina wanda yake so yau 'ya'yansa su zama marayu? Ina wanda yake so matarsa ta yi ta kaba ya biyo ni? Duk wanda yake so matarsa ta yi ta kaba ta zama bazawara ko 'ya'yansa su zama marayu to ya biyo ni. Yau zan yi hijira, zan je wajen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, zan yi hijira zuwa Madina. Ai ba wanda ya yarda ya bi shi. Kafiran ai ba su yarda sun bi shi ba. Sauran waɗanda ma suna so su yi hijira amma sun kasa, kamar dangin su Abu Jahal, shi sai na Umar ne ya je jagorance shi ya ku fito mu tafi. Na dama shi ma dangin mahaifiyar shi ne. Akwai 'ya'yan kannan mahaifiyar shi da sauransu. Ya je jagorance su wajen su biyu ko su uku tare suka hijira da shi zuwa Madina. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da kamar bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina da kamar kwana 4 ko 5 su ma suka ji. sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda na faɗa shine farkon wanda ya fara bayyana da musulunci tsakanin musulmai shine farkon wanda aka fara yi wa laqabi da Amirul Mu'minin wato sarkin mu'minai shine farkon wanda ya fara rubuta kalanda ta musulunci mai tarihin hijira shine farkon wanda ya fara sunnanta qiyamu Ramadan wato sallar ashar kafin sayyidina Umar da ba a yi a jami'i sai dai kowa yayi kawai a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga can kowa yana yin nasa can kaga mutum ɗaya yana limancin mutum biyu ko uku can kuma wancan yana yi shi kadai can shi ma wani yana limantar mutum biyu ko uku haka dai sai na Umar radiyallahu anhu a zamanin halifancin sai ya ce me zai hana in hada mutanen nan waje guda bisa limami ɗaya to shi ne sai ya hada su gaba ɗaya sai ya kira sayyidina Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu na jin da shi da ko Zaid dan Sabit ne ko dai wani sahabi su biyu dai ya sanya su ya ce su zo su jagoranci sallar to yakan leko ya zo ya kalle su ana sallah ya ce ni'matul bid'atu hazi madalla da wannan bid'a to da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai haka ba an yin an fara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina fitowa an yi na kwana biyu ana ukun sai yake fitowa da mutane suka tambaye shi dalilin kin fitowar sai ya ce ai ina tsoron kar a fallanta muku ne idan na fitowa ana yi to watakila Ubangiji ya fardanta muku ta zama farilla kuma ba za ku iya ba shi ne farkon wanda ya fara kunna fitila a masallaci sai na Umar radiyallahu anhu kafin shi da ba a kunna fitila a masallaci duk dare haka nan za a zo a yi sallar a cikin duhu in ta asubahi ce haka za a yi ta a cikin duhu in ta magariba ce ko isha'i haka za a yi ta a cikin duhu da aka yanzu du mai zagin sai na Umar radiyallahu anhu sai ya daina kunna fitila a masallaci tunda in dai zai kunna fitila a masallaci to ya raya sunnar sayyidina Umar kuma sayyidina Umar ya samu lada a kansa ko shi waye hatta sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya zo wucewa da ya gama masallaci ya yi tarwal da haske ya tambaya waye kunna fitilan nan kuwa aka ce mishi ai sayyidina Umar ne sai ya mishi addu'a ya ce nawwarallahu ala Umar fi qabrihi kama nawwara alaina fi masajidina yace ya Allah ka haska wa sayyidina Umar a cikin kabarinsa ka haska ga kabarinsa kamar yadda ya haska kamar masallatan mu daga duk dan shi da ya saki zagin sayyidina Umar radiyallahu anhu to sai ya daina kunna fitila a masallacin sa ko da kike ba sa ware masallaci ma a shi yawanci a cikin na jama'ar musulmi suke zuwa su zo su rabi sai da aqida da tana can bakar aqida tana nan a zuciya Allah ya kiyaye mu Sayyidina Umar radiyallahu anhu shine farkon halifan da ya fara zaga gari cikin dare ya rika zaga gari dan lura da halin da mutane suke ciki shine farkon halifan da ya fara yin ukuba ga mawaka idan sun yi wa mutane zambo saboda mawaka a da har tsoron su ake ji idan an ga mawaki kawai sai a rika bashi kudi saboda kare maka zambo to sayyidina Umar radiyallahu anhu idan mawaki yayi zambo ya zagi wani mai mutunci sai ya kira shi ya masa ukuba ya mishi bulala shi ne farkon wanda ya fara yin bulala 80 ga mashaya giya kafin zamanin shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina Abubakar bulala 40 ake yi to a zamanin shi ne ya maida ita ta zama 80 saboda dai yadda ya ga mutane ba su daina yi ba to da aka ninka ta zama 80 din kuma sai mutane suka fara jin tsoro suka rika ragewa suna dainawa shine farkon wanda ya hana sayar da ummuhatul aulad wato duk baiwar da kai sadaka da ita ka haifu da ita to da akwai damar ka iya sayar da ita ma to amma yanzu sayyidina Umar sai ya duba ya ga tun ta yi daraja har ta haifa maka da ta haihu da kai ai bai kama da kuma ɗanka na cikinka ka sayar mata da uwarsa ba sai ya hana sayar da ummuhatul aulad amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina Abubakar in kai sadaka da baiwa ta haifa maka da to ko ƴaƴa nawa ta haifa maka kana iya sayar da kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu shine farkon wanda ya fara yin kabbara hudu a jana'iza da kafin shi kafin zamanin halifancin sa wani sabon in za su yi sallar janaza wasu suka yi kabbara 5 wasu 8 wasu 6 wasu ma fiye da haka, wasu kuma su yi hudu din, to shi ne sai tara sahabbai radhiyallahu alaihim suka yi ittifaki akan daga yanzu kabbara hudu za a riƙa yi wa kowace gawa. Shi ne farkon wanda ya fara rukun diwani, wato daftarin littafi, wanda cikin akwai sunayen sahabbai gaba ɗaya radhiyallahu alaihim. Idan wata ja'iza ta samu, to yakan ɗan rarraba musu wani abu haka duk wata ko kuma duk shekara, ya raba musu wani abu mai kama da albashi a yanzu. Shi ne farkon wanda ya fara yin futuhu a musulunci, wato buɗe garuruwa da shigar da musulunci a cikinsu. Shi ne farkon wanda ya fara kawowa shawarar haɗa Alƙur'ani waje guda a mai da shi ya zama mushafi guda cikakke. Shi ne farkon wanda ya fara ɗaukowa kayan abinci daga ƙasar Misra a shigo da shi Madina saboda magance yunwa da fatarar abinci. Shi ne farkon wanda ya fara ajiye zakka a musulunci, akan ajiye ta saboda lokuta haka idan wata buƙata ta samu sai a ɗauka a yi aiki da shi. Shi ne farkon wanda ya fara sanya aulu a cikin babin mirasi, wato abin da ya shafi gado. Wani lokacin akwai gadon da ba zai rabu ba har sai an yi aulu da ɗaya ko a aulu da uku haka. In an yi wannan aulu ɗin, to sannan shi ne gadon zai rabu. Shi ne farkon wanda ya fara karɓar zakka daga dawakai, da ba a karɓar zakkar dawakai. Shi ne farkon wanda ya fara yin addu'a ga Sayyidina Ali, addu'a da ake cewa adalallahu baqa'aka, Allah ya tsawaita kwananka. Shi ne wanda ya fara yin wannan addu'ar a musulunci, kuma ya yi ta ne ga Sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu. Shi ne farkon wanda ya fara riƙe bulala a hannunsa yana yawo da ita, duk inda ya gona mai laifi sai ya tsala mar, har sai da ya zama sahabbai da tabi'ai sukan gaya wa halifofin da suka zo a bayan Sayyidina Umar masu yawo da takobi, sun ce wallahi bulala nan ta Umaru ta fi kwarjini a gunmu fiye da wannan takubban naku da kuke yawo da shi. Shi ne farkon wanda ya fara naɗa alƙalai a garuruwan musulunci, kafin zamaninsa da ba alƙalai. Shi ne ya fara naɗa alƙali a kotu a kowane gari, babban masallacin juma'ar garin nan ne kotu. Shi ne farkon wanda ya fara kafa garuruwan musulunci, wannan da can babu garin sai a zamaninsa ya kafa garin, kamar garuruwan Kufa da Basra da Jazira, wato Algeria kenan ta yanzu, da Sham da Masar da Mosul, sun yi suka zama garuruwan musulunci waɗanda duk abin da za a yi in an tashi rarrabawa to kowane gari sai a kai musu nasu. Shi ne farkon wanda ya sanya saki uku ya zamto a tabbatacce. Da a zamanin halifancin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, har ma farkon halifancin Sayyidina Umar din, in mutum yayi wa mace saki uku to sai a mai da shi saki ɗaya. Daga baya Sayyidina Umar da ya ga mutane suna wasa da abin da ya shafi aure din nan, sai ya tara manya-manyan sahabbai ya ce, to mutane ba suna wasa da aure, me zai hana daga yanzu mu yi ittifaki akan duk wanda ya sake yi wa matarsa saki uku, mu tabbatar masa da cewa ta saku uku ɗin, shikenan ba za ta sake dawowa hannunsa ba har sai ta yi wani auren. Sauran sahabbai suka yi ittifaki da shi akan wannan. Shi ne farkon wanda ya fara yin mubaya'a da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a san da ya zama halifa. Shi ne farkon kuma wanda ya fara sanya wani domin gadin kabari haka ko makabarta, saboda gudun ɓata gari mutane za su buɗe kabari su sata a ciki. Shi ne farkon wanda ya fara ɗora makamu Ibrahim a muhallin da yake na asali. Da kafin shi makamu Ibrahim ɗin yana dab da ɗakin Ka'aba, daga baya a zamanin halifancin sai ya ce a ɗauke shi a mai da shi a sa shi a inda yake a yanzu nan. To insha Allahu a nan za mu tsaya cikin tarihin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sai a karatu na gaba insha Allahu za mu ji abubuwa kuma na khasa'isu da Allah ya keɓance shi da su. waɗanda in ya ba da shawara akan wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga ya saukar da aya an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin abu irin wa'innan abubuwan su ma suna nan da yawa sun kai wajen 10 ko 20 ko ma fiye da haka da fatan Allah ya ƙara mana san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmamawa gare su wayannan sahabban nan mutane ne na musamman wadanda Allah ya zabe su domin su abuci annabin shi sallallahu alaihi wasallam dole ne ka yarda cewa mutane ne wadanda babu irin su idan ka liƙa musu wata mummunar magana akan su to kamar tauyewa ne ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake so kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum duk wanda ya so su sahabbaina to ya so su ne saboda soyayyar da yake mun waman abghadahum fa bi bughdi abghadahum duk wanda ku yi kisu to yana kin su ne saboda kiyayyar da yake mun to shikenan babu mutunci ga duk mutumin da baya kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu daga zubewar imani amin Allah ya kiyaye mu daga zubewar imani mutanen da baka rayu zamani ɗaya da su ba kuma yanzu to a ranar alkiyama za a tsaye da kai da su a muku hisabi saboda zagin su da kai ka cutar da su da harshen ka kaga in banda harshe wata gaba ce za ta janyo maka irin wannan yar baka zamani ɗaya da mutum sama da shekara 1000 tsakanin ka da shi amma yanzu to alhakin shi yana kanka da har sai an muku hisabi da shi an nema mar haƙƙin shi a kanka saboda cutar da shi da kai ya kamata dalilin mu kiyaye harsunanmu daga faɗan wani abu akan wayannan tsarkakan bayin Allah tunda duk yadda za mu yi in za ka shekara 1000 kana bauta wa Allah wallahi ibada na taka bata kai sakon ɗaya a cikin wunin rayuwarsu ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce ɗayanku zai sami dutsen udu na zinari idan to kana da zinaran da tudun shi da yawan shi ya kai na dutsen uhudu fa ya kai 5 ɗin dutsen garin nan ko 10 shi ma a tsawo da faɗi da yawa yanzu ko tudun motar nan ne a ce duk zinari ne naka ne yaya da wata na ce tudun dutsen uhudu to in kana ko kana da tudun dutsen uhudu na zinari gaba ɗaya kai ta yin sadaka da shi kana yin kyauta da shi kana gina makarantu kana ba masu jihadi kana gina masallatai kai ta yin aikin Allah da shi har sai ya ƙare kuma ya zamto wannan ɗin duk Allah ya karɓa duk ya zamto Allah ya karɓi sadaka taka da kyauta taka da komai to duk da haka ladanka bai kai sadakar mudun abinci mudu ɗaya na abinci da sahabi ya yi ba sahabi ya kawo mudu ɗaya na abinci a hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala nasifa kai ko da rabi ne ma rabin mudu na hatsi ko kayan abinci wanda sahabi ya kawo ya bayar sadaka ya fi kalada to wannan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Khalid dan Walid ne ko wani abu da ya faru tsakanin shi da sayyidina Abubakar to idan har Khalid dan Walid fa aka gaya wa wannan to yaya kuma tsakanin irin mutane irin mu na wannan zamanin da irin su Khalid dan Walid kuma yaya kamar mu tsakanin mu da irin sayyidina Umar sayyidina Abubakar to ai mu yanzu ba tudun dutsen uhudu ba sai dai a ce kamar in ka ce da kamar tudun dutsen uhudu kamar ladanka ba zai kai na haɗi kwaya ɗaya kamar kwayar shinkafa ko kwayar giyo ko kwayar alkama wanda sai na Abubakar ko sai na Umaru ko ire-iren su ne manyan sahabban nan suka ba da shi sadaka ko kyauta ba to kaga kenan ashe da za ka yi sallah raka'a miliyan guda to bai kai ladanka da za ka samu bai kai raka'a ɗaya wata sai na Umaru ya yi ba haka nan da za ka yi saukar alƙur'ani sau miliyan guda ladanka da za ka samu bai kai fatiha ta sai na Umaru ba to yana kai ina faɗar wai ayyayi kaza to kai laifi nawa kake yi a iya gidanku ma laifi nawa kai Allah ya kiyaye mu ya kare mu Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da arzikin mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya mu akan sunna Allah ya kashe mu akan sunna Allah ya tashe mu a cikin zababban zababbin masoya kuma mabiya masu girmamawa ga wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعدل جميع صلوات اهل محبتك وسلم عليه وعلى اله سلاما يعدل سلامه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.